This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya ko Dalol ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kan labaran duniya. Wani hari da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7. Amurka ta buƙaci ƙasar Burundi da ta jinkirta gudanar da zaben ƙasar da aka shirya yi a watan gobe. Masu tsaron gaɓar tekun ƙasar Italiya sun ceto wasu dubban baƙin haure da ke ƙoƙarin shiga ƙasar.
To, kanin labarin kenan. Bayan labaran duniya kamar kowace ranar Lahadi, Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku. To, amma kafin ku ji wannan shiri.
I, Senator Ishaq Abiola Ajimobi, do solemnly swear.
I, Abubakar Sadiq Sani Bello,
Do solemnly swear.
To, kamar yadda aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari, su ma gwamnoni an rantsar da su. A saboda haka za mu gabatar muku da rahotanni akan abubuwan da suka faru a wasu jihohin.
Jama'a assalamu alaikum. Wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin Najeriya ya halaka mutane 7. Jami'an tsaro da waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan sun harba gurneti ne akan wani gida da ke Maiduguri a daren jiya Juma'a, lamarin da har ila yau ya raunata mutane 17. Wani mazaunin garin na Maiduguri ya ce ya ji fashewar abubuwa har sau 40 kafin daga baya kidayar ta ɓace masa. Rahotanni sun ce jim kaɗan bayan hare-haren matasa 'yan banga sun ɗauki makamai suka bazama kan tituna domin hana 'yan ƙungiyar ta Boko Haram kutsa kai cikin garin. Wannan hari ya faru ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka kai wani hari a wajen wani bikin aure a ƙauyen Tashar Alade da ke da tazarar kilomita 270 daga birnin na Maiduguri. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce yayin da ake ƙoƙarin ceto waɗanda bam ɗin farko ya ritsa da su ne, wani bam na biyu ya tashi, lamarin da ya halaka mutane 7 ya kuma raunata wasu da dama. Amurka ta buƙaci ƙasar Burundi da ta jinkirta gudanar da zaben ƙasar da aka shirya yi bayan da aka kwashe makonni ana fama da rikicin siyasa. A jiya Juma'a, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jeff Ratke ya ce yanayin da ƙasar ke ciki ba zai ba da damar a gudanar da zaɓe mai inganci ba. Ya kuma ce Amurka ta shiga damuwa matuƙa bayan wasu hararen gurneti da aka kai, da rikicin da tsagerin ke haifarwa da tsaurara matakan hana zanga-zangar lumana da walwalar 'yan jarida. Ta ce duk suna yin hannun riga a ƙoƙarin da ake yi na shawo kan wannan rikici. A harin gurnetin da aka kai a ƙofar wani banki da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar, wani ɗan ƙaramin yaro ya samu rauni, sannan wasu mutane biyu sun halaka a wasu hare-hare na daban da aka kai a 'yan kwanakin nan. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi 'yan sandan ƙasar da wuce gona da iri a ƙoƙarin da suke yi na tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda ke adawa da yunƙurin da shugaba Pierre Nkurunziza ke yi na neman yin tazarce. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, masu tsaron gaɓar tekun ƙasar Italiya sun ce wasu baƙin haure fiye da 4,200 a wato sun ceto su a gaɓar bakin tekun ƙasar da yawan sai kai wato 4,200. Jami'an sun samu taimakon sojin ruwan ƙasar da na Jamus da kuma na ƙasar Ireland, waɗanda ƙasashe ne daga nahiyar Turai da suke gudanar da aikin haɗin gwiwa daga nahiyar. Sun kuma ce sun gano gawawwakin mutane 17, amma babu bayanai kan me haddasa mutuwarsu. Sai dai jami'an Italiya na danganta irin wannan mutuwa da matsanancin halin gajiya da ƙishin ruwa da bakin hauren ke fuskanta yayin da suke ƙoƙarin shiga nahiyar ta Turai a ƙananan kwale-kwale. A 'yan kwanakin nan an samu kwararar bakin hauren wato zuwa nahiyar ta Turai da dama. Masu sa ido a lamari sun ce rashin doka da oda da ƙasar Libya ke fuskanta da matsanancin halin da yankin Afirka ta Arewa ke fuskanta na daga cikin ababen da ke haddasa yin ƙaurar. mafi yawan bakin hauran suna fitowa ne daga kasashen Syria da Nigeria da Mali da kuma Eritrea. Manyan jami'an diplomasiyan Amurka da Iran za su gudanar da wani taro a Switzerland a wani yunkuri na cimma matsaya guda kan batun nukiliyar kasar Iran, wadda ka iya bayo masu bincike na ƙasa da ƙasa damar ziyartar cibiyoyin soji da masu binciken kimiyya a Iran din. Wannan taro zai gudana ne a yau Asabar a birnin Geneva. Zai kuma samu halartar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Iran Muhammad Javad Zarif. Zai kuma gudana ne wata guda kafin wa'adin da aka shata na ranar 30 ga watan Yuni domin cimma matsaya ta ƙarshe. Sai dai shugaban addinin ƙasar Iran Ayatollah Khamenei ya ce kowace irin matsaya aka cimma a ƙarshe Iran ba za ta taɓa amincewa masu bincike su kai ziyara a cibiyoyin bincike na soji da na masu kimiyya ba.
Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya. To, kamar yadda na faɗi tun da farko, za mu dubi yadda aka rantsar da wasu gwamnonin Najeriya da kuma abubuwan da suka ce. Za mu fara daga arewa maso gabashin Najeriya, daga inda bayan an rantsar da shi a wadin mulki na biyu, gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Haruna Daudabiu abubuwan da zai ci gaba da baiwa fifiko.
Abin da muke da shi shine in Allah ya ba mu zaman lafiya, kuma mun yi imani insha Allah da sabon gwamnati za mu samu zaman lafiya. Insha Allah za mu yi gurgurdon karfinmu mu cimma burinmu ta hanyoyi guda biyar. Na ɗaya, a samu wa matasa aiki, musamman ma ta fannin noman zamani. Alhamdulillahi muna da kayan aiki fiye da kake tsammani. Mun siyo combine harvesters, mun siyo kayayyakin aikin noman rani na biliyoyin naira. Abin da muke jira shine a samu zaman lafiya a fara amfani da kayakin nan. Muddin ba samu wa matasan nan abin yi ba, wallahi muna cikin masala, kuma babban masala. Ta biyu kuma ita ce ta fannin ilimi. Mu wayannan ƴan talaka ne, in ba don bokon da aka yi ba. Da yanzu muna kiwon akuya ko shanu a can arewacin Borno. Bokon da aka yi ne kuma hakki ne a kanmu cewa mu farfado da yanayin ilimi a jihar Borno. Kashi na uku shi ne ta fannin ruwa, musamman ma a arewacin Borno, inda wayansu za su tafi kilomita 15 kafin su samu ruwan sha. Alhamdulillahi, bugu da kari mun siya dandoris guda 10 duk duniya, banda kungiyar United Nations a Iraq da suka siya 10, ba inda aka siya guda 10. Mun siya guda 10, kuma insha Allah in an samu zaman lafiya za mu tura guda 1 a kowane local government guda 10 na arewacin Borno insha Allah. Ta uku shine batun hanyoyi, musamman da hanyoyi zance insha Allah za mu bubude hanyoyi mu ga cewa duk kananan hukumomi na cikin hannan sun hadu da babban birnin jiha da kuma manya-manyan garuruwa an haɗa ta. Kuma ba abinda muke bukata a Borno fiye da zaman lafiya. Komai na bayan zaman lafiya ne. Duk maganganu da muke nan sai an samu zaman lafiya kafin mu cimma burinmu a wayansu fannoni.
Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima. A jihar Bauchi ba haka al'amarin ya kasance ba, domin wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko da rahoton cewa akwai wasu jihohin da aka bar wa Baitul Mali fa yau.
Daga cikin jihohin akwai jihar Bauchi, kamar yadda sabon gwamnan jihar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya shedawa jama'ar jihar a jawabinsa na kama aiki.
Mun karɓi Baitul Malin da babu aninin toka a cikinta, saboda haka muna roƙo jama'ar jihar Bauchi su yi mana haƙuri. Ba za mu gudu ba, mun san dama aikin da wuya, to amma abinda dama ya kawo mu kenan, saboda mu fidda jihar nan daga cikin ɗangin da ta shiga.
To sai dai abin ba haka yake ba a jihar Gombe, domin kuwa gwamnan jihar Ibrahim Hassan Dankwambo, wanda ya tazarce a karo na biyu, ya buƙaci jama'ar Gombe ne da su ƙara ba da haɗin kai.
Saboda haka a shekaru huɗu da za su zo, ina ƙara kira wa mutanen Gombe State da a dada ba mu goyon baya, a dada yin haƙuri, domin a dada samun ci gaba kamar yadda aka samu a shekaru da suka wuce. A cikin shekara huɗu da suka gabata, na san a matsayina na ɗan adam na yi kuskure da dama. Ni ma ina kira ga al'umman jihar Gombe da ina so ku yafe mini. Ina so kuma ci gaba da mini addu'a na alheri domin rike wannan gwamnati a na shekara hudu da za su zo insha Allah.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Mun gode Abdulwahab, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa jihar Niger mu ji shin ya aka kammala taron rantsar da sabon gwamna daga bakin wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari.
Taron dai ba a kammala shi lafiya ba, domin kuwa wasu matasa ne suka yi ma tsohon gwamna Babangida Aliyu ruwan duwatsu.
Jama'ar garin ta tallafo shi tsohon gwamna, ake kokarin fita da shi a yanzu haka dai. Kuna jan harbi da bindiga, ake kokarin fita da shi tsohon gwamna.
Bayan harba bindiga a sama tare da watsa barkonon tsohuwa, jami'an tsaro sun samu nasarar ficewa da gwamna Babangida Aliyu daga filin taron. Tsohon gwamnan jihar Kano Kanal Aminu Isa Kwantagora ga abin da yake cewa game da jifar da aka yi wa tsohon gwamna Babangida Aliyu.
To wannan ya nuna cewa shi wanda ya sauka bai yi manejin wannan siyasan sauka sosai bane. Eh dole ne a samu haka.
Kana ga wannan darasi ne ga na
darasi ne, kuma yanda ya faru a rayuwar dan Adam yakan zamanto darasi ne. Eh amma siyasan barin gado yana da wahala shi ma. Abinda bai iya cin nasara kenan ba.
Duk da yake dai an tashi taron babu sallama, ba a samu labarin mutuwa ba ko kuma wani mugun rauni, sai dai kananan raunuka da nima na samu tsaraba.
To amma tun da farko
a cikin jawabinsa dai Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce akwai dimbin matsaloli da ya gada a jihar da kuma tarin bashi, amma ya ce duk da haka zai iya kokarinsa wajen baiwa marar ɗakunya. Kimanin naira miliyan 57 ne dai aka ce ya gada daga tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu. To amma tsohon kwamishinan labaran gwamna Babangida Aliyu Ɗanladi Indayabo ya ce lamarin bai kai haka ba.
Wallahi ƙarya ne, ba mu san daga inda suka samo ta ba, amma yau gobe za mu ban musu, za mu damƙa musu su ƙara dubawa, idan haka ne su kira mu.
Kuɗin sun ƙara ne ko kuwa abin yake?
Kuɗin wallahi su dai je su duba.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustafa. Daga can ikokuwa ga tsaraba da wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana.
We must recognize our strength in diversity, a common national identity where everybody counts.
Sabon gwamnan jihar Lagos kenan a Kunmi Ambode yake jawabi jim kadan bayan ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin sabon gwamnan jihar Lagos a ƙarƙashin jam'iyyar APC. A jawabin nasa dai sabon gwamnan ya yi alƙawarin ci gaba da gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa kamar da gwamna mai barin gado Babatunde Fashola ya gudanar. Dukkaninsu dai 'ya'yan jam'iyyar APC ne, don haka za a ce babu wata matsala da aka fuskanta wajen miƙa mulkin kamar da aka fuskanta a wasu jihohi na Najeriya. A jawabin nasa dai sabon gwamna ya yi alƙawarin tafiya da dukkanin al'ummar da ke zaune a jihar Lagos domin ci gaban jihar ta Lagos.
As long as you reside in Lagos, we will make Lagos work for you.
Yace indai kana zaune a jihar Lagos ne, gwamnati ta za ta tafi da kai kuma za a gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa. Yana mai cewa gwamnatin sa za ta kirkiro wata ma'aikata da za ta inganta tattalin arziki da kuma samar da aikin yi na al'ummar jihar. A bangaren sa gwamna mai barin gado Babatunde Fashola ya yi kira ga sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya baiwa jihar Lagos muhimmancin da ya kamata, kamar da marigayi General Murtala Muhammad ya yi alkawari a lokacin da aka yi batun kirkiro da sabon birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yana cewa a lokacin da ya karbi ragamin mulki ya gabatar da wasiƙu na neman tallafi ga tsohon shugaban ƙasa marigayi Alhaji Umar Musa Yarda da kuma tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan domin tallafawa jihar, amma kuma hakan bai samu ba, don haka ya fatan cewa sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai tallafawa jihar. A jihar Ogun ma dai an gudanar da rantsuwar kama mulki na gwamna Ebukunle Amusun wanda ya yi tazarce. A jawabin nasa dai gwamna ya yi alkawarin ci gaba da gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa, don haka a jihar ma za a iya cewa babu wani sauyi da aka samu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
To a gaida baban gida daga can jihar Oyo kuma wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aika mana da rahoton cewa an rantsar da gwamna Ajimobi a karo na biyu.
Wanda hakan ya kaura champion nan na cewa babu wani gwamnan da ya taba mulkin jihar Oyo karo na biyu.
Eternally grateful that you rose above the massive hate and smear campaigns.
Gwamnan jihar Oyo wanda ya zakulo tarihin jihar Oyo ababen da yayi a shekarun hudu baya da abin da zai yi a nan gaba, ya gode wa jama'ar jihar Oyo. Ko menene fatar jama'ar jihar Oyo a wannan zangon mulki?
Ni ne Mautari Muhammadu Ojaba Ibadan. Abin da muke fata ga Mr. Ajimobi, muna fatan ya ba mu tsaro, ya ba mu ruwan sha.
Sunana Muhammadu Murtala Haruna. Gwamnan Ajimobi, muna fatan Allah ya taya shi riko, ya ba da tsaro da tsare lafiya da jagoranci mai kyau.
Abeki governor ba wa Dibo Joba Abile local government.
Mr. Kulle Idowu yace abin da yake so gwamna Ajimobi ya musu shine ya gudanar da zaben kananan hukumomi. Shiko Galadiman Akinyele, sarkin Yamman Kefi Chief Alhaji Hussein Abubakar mai kamfanin ma'adanai, ya buƙaci gwamna Abiola Ajimobi da shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari da su mayar da hankali ga harkokin ma'adanai a Najeriya, kana su sanya ido sosai ga ƴan ƙasar China da ke kwashe muna ma'adanai suna bare mu hannu rabbana. Yace idan har aka mai da hankali ga harkokin ma'adanai a Najeriya, to babu shakka arzikin kasar Najeriya zai inganta, ba za a ƙara dogaro ga albarkatun man fetur ba. Su ma makada ba a bar su baya ba a wannan taron. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To mun gode Hassan. Masu sauraro, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu-yanzun nan muka samu labarin tashin wani bam a birnin Maiduguri. A saboda haka muka tuntuɓi wakilin sashen Hausa Haruna Daudabiu. Haruna, idan kana jin mu, yaushe wannan al'amari ya faru?
Wasaja yanzu-yanzun ne lokacin da ake sanar aka samu wannan tashin bom a wani masallaci da ke unguwar Adamu. Da misalin karfe 4 saura 'yan mintuna kenan daidai lokacin da ake sallah, sabanin da muke samu shi har an tada idan an yi raka'a farko, ana shirin raka'a na biyu sai aka samu wannan tashin bom din. Kuma bisa dukkan alamu ya jikata jama'a, dan yanzu da hukumomin tsaro ne na rundunar soji da kuma ƙungiyar Red Cross suke shiga suna fito da mutane. Kin san za a iya sanin kuma su wane ne suka halaka ko kuma su wa suka tikata sakamakon wannan tashin bom din ba halin.
To kun san ko su waye suka kai harin?
Gaskiya ba za a iya cewa gashi ba, tunda ba wanda ya fito dauki nauyin haka. Amma wannan bai idan aka kai hari irin wannan, ana danganta shi da irin hare-haren da ƴan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa, da mafi yawa irin wannan hare-haren su zuran kai irin anguwanni haka. Ko a jiya ma sun kawo.
To ban tare ni numfashinka ba, ka san Haruna kana ji na abinda muke son ka mana, da Allah ka tattara mana duk wani bayani da kake da shi dangane da waɗanda suka ji rauni ko kuma suka jikata da sauransu. Mu gabata a shirinmu na karfe 9:30 idan Allah ya kai mu. To ma sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da za ku saurari amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ko menene bambancin gurguzu da ko manasanci? Mai tambaya mai nasara, nasarawa huntuwa. Shi ma Lawal Sani na kawo daura daga mayyar su Anas Dan Nayaba da Kasim Aliyu da Sardaunan matasan Asada da Hassan Muhammad Binanci sun yi tambayoyi makamantan wannan. Dan Allah sashin Hausa na muryar Amurka, shugabanni nawa aka yi a Najeriya kawo yanzu? Mai tambaya Muhammad mai kayan miya Urji Kwatas Gombe. To bari mu fara da tambaya kan bambancin komunisanci da jari hujja da kuma gurguzu da kasashen da ke amfani da komunisanci. Idan masu tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa daga amsar wata tambaya da ta gabata. Da farko dai, kalmar komunisanci daga kalmar komunizm ce ta Turanci, wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa, wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida, ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba. tsarin na kwamnasanci dai sabanin tsarin jar hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gurgudan zafin neman sa. To sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a kasashen da ke bin tsarin na kwamnasanci kamar yadda kuma akan so daidaita samu a kasashen da ke bin tsarin jar hujja. Ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan arisalan juna bisa ga bukatar rayuwa. To sai dai saboda kama da juna wani sa'in da kyar ake bambanta tsarin kwamnasanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida. Amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwamnasanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru. Kasashen da ke bin tsarin kwamnasanci a yanzu sun hada da China da Cuba da Laos da Korea ta Arewa da Vietnam. Tsoffin kasashen communist waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin kwamnasanci da gurguzu, au suna kwatanta wani abu mai kama da demokaradiyya ko tarayya sun hada da Armenia da Azerbaijan da Belarus da Estonia da Georgia da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Latvia da Lithuania da Moldova da Russia da Tajikistan da Turkmenistan da Ukraine da Uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar Soviet tuni dai Russia ta zama tarayya. Sai kuma ansar tambaya kan ko shugabanni nawa ne aka yi a Najeriya kawo yanzu? Idan Malam Muhammad mai kayan miya Urje Kwatas Gombe na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Watakila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai Najeriya, wacce ƙasar Ingila ta raina, ta kasance ne ƙarƙashin shugaba mai muƙamin gwamna janar wanda shi kuma ke ƙarƙashin masarautar Ingila wacce ke ƙarƙashin sarki George na 5 da na 6 daga shekara ta 1914 zuwa 1954 lokacin da masarautar ta kasance ƙarƙashin sarauniya. Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shine Sir Frederick Lugard daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayan sa ko Lord Lugard an yi ta gwamna janar ɗin Najeriya Turawa har sau 8 kafin wani ɗan Najeriya mai suna Chief Nnamdi Chukwumeka Ezekwe ya zama gwamna janar ɗin Najeriya daga ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 wato tsawon shekaru kusan uku wanda ya kai mu jamhuriya ta farko. A jamhuriya ta farko, shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko wato a jamhuriya ta farko ɗin shine tsohon gwamna janar Nnamdi Azikiwe daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 lokacin da soji suka kwace mulki. Aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 ɗin zuwa shekara ta 1979. A zango na farko na mulkin soji, Manjo Janar Johnson Thomas Umunnekwe Igui-Ironsi ya zama shugaban ƙasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga Yulin shekara ta 1966 ɗin lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji. Janar Yakubu Gawan ne ya gaji Ironsi inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki. Janar Murtala Ramad Muhammad ne ya gaji Gawan ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka daƙile daga baya. Wanda ya gaji Murtala shine Janar Olusegun Fajinmi Okikiolakan Aremu Obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu. Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoba shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo General Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. General Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 lokacin da yayi murabus ko kuma ya dan koma gefe kamar yadda ya so fadi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku. An yi ittifakin cewa hamshakin dan kasuwar nan Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola wanda aka fi sani da MKO Abiola shi ya ci ko yake gab da cin zaben ranar 12 ga watan Yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada Chief Anes Adegulle Oladende Shonekan a matsayin shugaban gwamnatin hadin kan kasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hambarar da shi aka koma mulkin soji. General Sani Abacha ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki. Wanda ya gaji Abacha shine General Abdulsalam Abubakar a matsayin shugaban kasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus dan ya mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Olusegun Obasanjo murabus ya zama shugaban kasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa Yar'adua ya zama shugaban kasa wanda ya kai ranar 5 ga watan Mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadan mulki. Mataimakinsa Dr. Gullock Ebele Jonathan ya gaje shi har zuwa jiya Juma'a 29 ga watan nan na Mayu lokacin da ya mika mulki ga tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Muhammadu Buhari wanda ya kada shi a zabe. Ma'ana kamar yadda ka sani Alhaji Muhammadu Buhari ne shugaban Najeriya a yanzu. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya hada mana sautin Mr. Tafarra Girma Tafarra da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To masu sauraro saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar da takaitattun labarai ba, muna fatar za a gafarce mu sai shirin mu na dare idan Allah ya kai mu lokacin da muke fatar gabatar muku da rahoto ko kuma samun karin bayani game da bom din da ya tashi a Maiduguri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.